It is quite unfortunate that the reported outbreak came about despite the robust proactive steps taken by my administration to prevent the virus from entering our dear state.
Gwamnatin jihar Taraba kenan a tattare da su yi shaku. Ya ne cewa gwamnatin jihar Jawabi ta kafin yar labarai game da bullo kwaya cutar ta coronavirus ne lakabin COVID-19 inda da farko aka samu mutum shirin da cire kwaya cutar. Tana da bisani kuma mutane biyu suka karu. A jawabin nasa, gwamnan jihar ya buƙaci jama'a nema da su kwantar da hankulansu tare da kulawa da dokokin kariya da ake tagargari a kai, inda ya ce gwamnati ta ɗauki matakan da suka kamata na hana yaɗuwar kwayar cutar a jihar. Kasancewar waɗanda ma aka samu da kwayar cutar mutane ne da suka shigo daga wasu jihohi, kuma tuni ma aka killace su ana musu jinya.
Taravans should therefore be rest assured that their protection is paramount and government will do all within its powers to checkmate the widespread of the virus.
To kai al'umman jihar ke jiya a yanzu, Muhammad Abacha, wani mazaunin garin Jalingo ne fadar jihar, ya ko baina ne da hankalin su ya tashi.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan cuta annoba ce wadda kowa ya san da ita, wadda bai yadda da ita ba, yanzu mutumin Taraba ne yanzu dole ya yadda da ita. Don cikin wayewan garin yau mun tashi an tabbatar da cewa an samu kusan mutum 6 wanda sun kamu da wannan cuta. So saboda haka muna kira ga babban murya da dukkan mu da musulmi da kristan mu da mu hada kai mu tabbatar cewa wannan abun mun yaki da ita. Ba wani ya jahilci ko yaudaran kai a ciki, wannan abu gaskiya ce, wannan cuta gaskiya ce, kamar yadda shugaban kasa yake faɗa kullum. Kuma gwamnatin jihar Taraba ma yana kira da mu musamman matasa mu kokari mu tabbatar wannan abun bai shiga cikin mu ba. Kuma ya zamu kiyaye shi ne, wannan hand glove da ake sawa da kuma mask da ake sawa baki yake tare baki da hanci din nan, yana da kyau kowa ya tabbatar yana da shi.
A can makwabciyar Taraba kuwa, wato jihar Adamawa, yanzu haka ma an samu ƙarin mutum guda da ya kamu da cutar. Wato jimlar waɗanda suka kamu da cutar mutum 2 a jihar, yayin da sakamakon gwajin da aka yi mutane 7 da suka yi cuɗanya da mutum na farko ya nuna cewa ba su kamu da kwayar cutar ba. To sai dai kuma din dakile yaɗuwar cutar ne ma a jihar. Wannan jihar Adama Ahmadu Murfin ta dai kafa dokar hana fita tare da kafa kotun tafi da gidanka domin hukunta masu kunnen ƙashi. To wai koshin jama'a na ba da haɗin kai kuwa? Wannan ita ce tambayar da ne wa kakakin na 'yan sandan jihar Adama DSP Sulemaiya Angroje.
Lallai yau shi ne rana ta uku a yayin da jami'an 'yan sanda na jihar Adamawa suka fito domin aiwatar da wannan doka na hana fita a jihar Adamawa. Kuma gaskiya ne al'umman jihar Adamawa sun fahimci maganan wannan cuta, yanzu kuma sun yi mubaya a cikin kwanaki uku nan. Kuma duk da haka akwai wasu waɗanda suka bijire ma wannan doka, amma kasancewar rundunarmu ana nan ana tafiya da kotu tafi da gidanka, to akwai mutanen da aka kama aka mika su gaban shi alkalin kotun inda ya yi musu hukunci. Wasunsu an yi musu hukunci irin na yi ma ƙasa hidima, wato a basu wasu aiki na sai tsaftace gari, sannan wasu kuma an ci musu tara inda kuma wasu sun biya tara. To har ila yau dai rundunarmu suna nan suna aiki musamman a kan iyakoki, duk motan da aka samu ya shigo ana kamawa kuma ana ajiye shi ba mu mayar musu, sannan kuma na neman a yi musu hukunci, sannan bayan hukuncin din a da yi ɗauki matakan da doka ya tanadar a kan kowa.
Kawo yanzu, kamar yadda alƙaluman hukumar kula da yaɗuwar cututtuka ta Najeriya NCDC ke nunawa, jihohi huɗu ne ma ba su samu nasu rabon na kwayar cutar ba, wato jihohin Cross River, Kogin Nasarawa da kuma jihar Yobe. Kuma ko ma da menene, fata ko shi ne Allah kawo ƙarshen wannan annoba ta COVID-19. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.